ci gaba da fafata da ake a gasar Premier League na kasar Ingila na shekara 2017 zuwa 2018 wasannin mako na 22 a jiya 1 ga watan Janairun 2018 da muka shiga kungiyar kwallon kafa ta Everton ta sha kashi a gidanta a hannun Manchester United da kwallo biyu da nema sai kungiyar kwallon kafa ta Brighton and Hove Albion suka tashi canjar 2-2 tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth Bolle a gida ta sha kashi a nan Liverpool kwallo 2-1 sai Leicester City ta lalasa Huddersfield Town da kwallo 3 da nema Stoke City bata da dadi ba hannun Newcastle United da kwallo 1 mai ban haushi a gidan Stoke City a yau kuma za a ci gaba da sauran wasannin inda kungiyar kwallon kafa ta Swansea City za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Tottenham da misalin karfe 9 saura kota na dare a gogon Nigeria West Ham kuwa suna tare da kungiyar kwallon kafa ta West Bromwich Albion Southampton a gida za su karbi bakuncin Crystal Palace da misalin karfe 9 na dare kuma kungiyar kwallon kafa ta Manchester City za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Watford a gasar Championship wato gasar kasa da Premier League na kasar Ingila inda ake wasannin mako na 26 a jiya kungiyar kwallon kafa ta Leeds United sun tashi canjarar babu ci tsakaninsu da Nottingham Forest sai kungiyar kwallon kafa ta Derby County suka yi kunnan doki 1-1 tsakaninsu da Sheffield United Sunderland a gida ta sha kashi a hannun Barnsley da kwallo 1 mai ban haushi Preston North End ta sha kashi a hannun Middlesbrough da kwallo 3-2 sai kungiyar kwallon kafa ta Bolton Wanderers wanda ta doke kungiyar kwallon kafa ta Hull City da kwallo 1 mai ban haushi a sauran wasannin kuwa kungiyar kwallon kafa ta Queens Park Rangers ne ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Cardiff City da kwallo 2-1 sai Sheffield Wednesday ta sha kashi a hannun Bolton Albion da kwallo 3-0 Norwich City kuwa ta doke kungiyar kwallon kafa ta Millwall ne da kwallo 2-1 sai kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa ta lalasa Bristol City da kwallaye 5-0 a yau kuma za a ci gaba da gasar na Championship na kasar England inda kungiyar kwallon kafa ta Wolverhampton za su karbi bakuncin Brentford da misalin karfe 9 saura kota na dare sai Fulham su barje gumi da kungiyar kwallon kafa ta Ipswich Town da misalin karfe 9 kuwa kungiyar kwallon kafa ta Reading za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Birmingham City ne idan muka dawo bangaren sai da sauran wasan kwallon kafa ta duniya kuwa kungiyar kwallon kafa ta Liverpool na kasar Ingila tana bukatan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta biya ta wasu karin kudi akan sayan dan wasan ta Philippe Coutinho in har tana son ta saye shi Liverpool ta ci ta yi haka ne sakamakon abin da ya faru wanda kamfanin Nike sai amfani wajen sa sunan dan wasan a rigan Barcelona inda ake sayarwa wanda yake nuna alamun cewa kaman an saida dan wasan Barcelona ya sace in har za ta biya wannan kudin zai dan wasan zai tashi mata kusan fam miliyan 160 kenan kafin ya taho kungiyar kwallon kafa ta Napoli ta ce za ta ba da dama wa dan wasan bayan ta nan mai suna Golam dan shekara 23 da haihuwa da ya dawo kungiyar kwallon kafa ta Manchester United amma akan kudi fam miliyan 53 kungiyar kwallon kafa ta Everton za ta biya fam miliyan 25 ko a karba ko a bari kan sayan dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Basakta mai suna Tosin Basakta dai tana bukatan karin fam miliyan 2 ne kafin ta sace dan wasan wa kungiyar ta Everton kungiyar kwallon kafa ta Huddersfield Town tana zawarcin dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Monaco Terence Kongola dan shekara 23 da haihuwa amma a matsayin aro kungiyar kwallon kafa ta Arsenal kuwa ta ce har yanzu tana kan batunta na ganin ta dauko dan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea David Luiz Chelsea tana kokarin ganin ta shawo hankan dan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta Juventus mai suna Chiellini dan shekara 33 da haihuwa da ya dawo kungiyar da taka leda duk da kasantuwar dan wasan na shirin kara contractin sa a kungiyar kwallon kafa ta Juventus iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin bihoyi huta lafiya